إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة المسلمين من أقار قد يقع الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي شكي إيقوان سا دقدرا وسا ياساكي هذا مؤجد وانا لوكة ميتان البركة لوكة نتكان سلر مغربة سلر شاي أولا يمتي نراهن اللهدي ayo muna 20 ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana 1444 wanda yayi daidai da 12 ga watan 3 na shekara 2023 miladiya ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka littafin risala risala ta Abi Zaid al-Qirawani Allah ya kara masa yarda littafin da yake karantar da mu hukumce na shari'a ta musulunci akan mazhabar mu ta Imam Malik ibn Anas Allah ya kara masa yarda mun tsaya karshen babi na 8 a yau za mu tashi babi na 9 kuma wannan shine darasi na 12 ko insha Allah babi na 9 babun fil azani wal iqama wannan babi zai mana bayani akan hukuncin kiran sallah da kuma hukuncin iqama da bayanin kuma siffar su yanda ake yin su shi dai in an ce al azan a lugar larabci ma'anarsa al ilam ma'ana sanarwa al-azan al-i'lam ma'ana sanarwa ta kowane bangare kawai ce azan da sauran su kaga can Allah subhanahu wataala ce wa azanu minallahi wa rasulihi ko aisha isarwa sanarwa da gun Allah da manzo cewa duk wanda yake cin riba to yayi fito na fito da Allah subhanahu wataala to in an ce azan ma'ana shine sanarwa a lugar larabci amma a shari'ance a fasaran malamai na shari'a shine al-i'lam bi awqatis salah shine a sanar da mutane lokacin sallah cewa lokacin sallah yayi to wannan sanarwar ana yin ta ne da wasu alfaz makhsusa lafuzza na musamma da lafuzza na musamman ba ko wani lafazi bane ba za a ambata ba a suna da lafuzza na musamman na sanarwa cewa a sanar da kai ƴan uwa ku shirya ku to ku bautawa Allah subhanahu wataala ma'ana a sanar da kai lokacin sallah yayi ka shirya ka zo ka bauta mahallincinka to shi wannan azan in kiran sallar to sai mallai ya fara da shi yace wal azanu wajibun fil masajid ma'ana kiran sallah ko hukuncin kiran sallah wajibi ne wajabci na sunna
mana kenan sunna ne mai karfi fil masajid a cikin masallatayya. Saboda haka wajibi ne a cikin masallatayya. Duk inda masallaci yake to sunna ne mai karfi a yi kiran sallah kafin a yi. Wal jama'atu ratiba, haka bayan shi ma kai har jama'a waɗanda suke na ratibai, ma'ana na yau da kullun. Alal misali ba masallaci bane ba amma kuna haduwa a wani guri, gurin ba masallaci amma kuma yau da kullun ya zama guri ne na yau da kullun kuma kuna haduwa kuna sallah, to shi ma wannan gurin wajibi ne a kira sallah idan za a yi kiran sallah. Wasu malamai ma suna gani kai hatta a daji kana gona kai kadai in zaka yi sallah, to wasu suna gani sai kai kira wannan in zaka yi sallah sai kai kiran sallah saboda muhimmancin kiran sallar. Gashi na daya dai yana kore shi dan, na biyu ga alada. Saboda shi ne ce wal jama'atu ratiba, kenan a masallaci ne ko ba a masallaci ba, in dai guri ne da jama'a suke haduwa kuma za a yi sallar, to saboda haka sai a yi kiran sallah a gurin. Fa amma rajulun fi khasati nafsihi, amma mutum ga shi kanshi in shi kai kadai ne zaka yi sallah, ma'ana abinda aka rawaito fa in azina fa hasan, idan mutum yayi kiran sallah to yayi abu mai kyau, haka ake so. Ko da kai kadai ne za ka yi sallah, to ana so in kai kadai ne ma in son samu ne ka kira sallah kai kadai. A gida kake ko a balaguro ko a daji kai kadai za ka yi sallah, to abin da ya fi soyuwa to da kai kiran sallah. Musamman waɗannan kaga matafiya masu balaguro, kuna cikin tafiya a daji ko kai fani, lokacin sallah ya za ku yi sallah, to in son samu ne ku kira sallah na ɗaya, wannan guri zai shaida kun ambata sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu, duk shaidanin da yake sai ya gudu a wurin, kun ga kun kore ma kanku shaidan. Na uku kuma sa'annan ku yi koyi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan shine bayani, ana son koda mutum kai kadai ne ma kai kiran sallah. Amma sai dai wasu malami suna cewa a'a, wannan ya keɓanta da mai bulaguro banda mazaunin gida. Wasu na gani a'a, mai bulaguro kadai kana cikin zaka na cikin bulaguro to kai kiran sallah, domin wasu suna kaba hujja da hadisin Sa'id Aba Sa'id yake cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaquli idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta lis-salah farfa' sawtika bin nida fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'azzin insun wala jinnun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah. Allahu akbar. Aba Sa'id Allah ya kara masa yarda yake cewa naji manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa idan ka kasance a cikin dabbobin ka, ma'ana a daji makiyayi ne, makiyayin dabbobi shanu ne, ragumma ne, tumakai ne, awakai ne, kaga mafi yawanci waɗannan mutane mazauna daji ne, to manzon Allah ya ce in kana cikin dabbobin ka aw badiyatika ko kuma kana can a ƙauye a gefe a girga, ma'ana kana gefen gari kana wajen gari, fa azanta lis-salah, yace kuma lokacin sallah yayi ka tashi kiran sallah, muzala ce farfa sautuka bin nida, ka daga muryarka ko ina sosai a ji wannan murya taka ta kiran sallah. Me ya sanya manzo Allah ya ce fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzin insun wala jinnun wala shay'un illa shahida lahu yawmul qiyamah, yace duk lokacin da mutum yake kiran sallah a daji zaka yi sallah, kaje gona ne ko kaje garkakka ne a'a ko kaje kiwo ne a'a ko mota ne ta kakare muku ifan adaji lokacin sallah yayi manzon Allah ce ka daga muryarka kai kiran sallah wai ba a hankali sauda yace farfa sautuka libin nida ka daga muryarka da kira me yasa yace fa innahu la yasma'u muda sautul muazzin domin yace babu wani abu da zai ji sautin me kiran sallah ladani in sun wala jinni mutun ne ko aljani wala shi ko wani abu ma duk abin da zai ji wannan kiran sallah naka a wannan daji mana idan ka kuga da kyau sauti ya tafi da nesa duk dabbar da za ta ji ko tsuntsun da zai ji ko kuma aljani ko mutun da zai ji wannan sauti naka kuma sauti na kiran sallah ambaton Allah subhanahu wataala yace illa shahida lahu yawmal qiyama fati sai ya maka shaida gobe kiyama abun Allah subhanahu wataala sai ka samu shaidun bayin Allah na wannan halittu wanda a dajin ma ba ma mai baki dajin arnani ba wanda ba su taba jin kiran sallah ba sai tsabar tsubbace tsubbace da aljannu da doduna da sauransu ka kwaraya to duk abin da ya ji wannan kira naka sai ya maka shaida gobe kiyama gaban Allah subhanahu wataala قال ترهوشي المراد من هذه الشهادة اشتهار الشهود له يوم القيامة بالفضل والعلو الدرجة إمام ترشي الله قال مسيردا إمام توريشي الله قال مسيردا كتوا أبند أكي نفي دوان نشيدا شهادة دزائي مكا اشتهار المشهود له يوم القيامة معنى wannan duk abin da ya saurara zai yi maka shaida a gaban kiyama bil fadali da cewa samun wata daukaka falala wa uluwin da daukaka wa uluwin daraja da daukaka ta daraja ma'ana za su yi maka shaida cewa ka samu wannan daukaka wannan daraja da wata falala a gun Allah subhanahu wataala wa ma'ana qawlu alayhi salatu wassalam idza kunta fi ganimka ay idza kunta fi falati min ardi bi ganimka yace abinda ake nufi manzo Allah da yace wai idan kana cikin dabbobinka idan kana a daji tare da dabbobi idan kai makiyayi ne a'a ko kuma kana aubadiyatika so ko kuma a'a kana daji ko riga ga baki daya duk idan kai kiran sallah to waɗannan halittu za su yi maka shaida gobe kiyama kenan saboda haka ko dan wannan kade ma mutum sai ya kiran sallah ashe kun ga sallah kiran sallah yana da falala bayan kuma wannan shaida da zai ba bawa gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wataala wala budda lahu min al-iqama in ko kuma har mutum yayi kiran sallah to ashe kun ga kuma babu makawa sai an tada iqama in ko har zakai kiran sallah to kuma la budda sai ka tada iqama idan zakai sallah saboda haka iqama ana neman ta ma'ana ga maza mukallafi wa ammal mar'atu fa in aqamat fa hasanu amma mace idan ta tada iqama wajen sallah to fa hasan tayi abu mai kyau mace idan za ta yi sallah in ta tada iqama to ta kara ma sallarta ma'ana daraja da daukaka da falala wa illa fala haraj idan ba ta yi ba kuma kawai ta kabar ta sallah shikenan ba wani laifi sallar ta tayi ina ba ta bunta mace dan ta da in ta tada iqama to ta kara ma sallar faral daraja idan ba ta yi ba kuma sallah ta yi babu wani laifi amma wala yu'azzanu lis-salati qabla waqtiha sai ji ba a yin kiran sallah kafin shigar lokacinta illa suba sai sallah asuba kadai ita kadai ce aka halatta a yi kiran sallah kafin lokacin ta yi cikin dare sai ayi kiran sallah kamar yanda ya tabbata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sahabbai guda biyu ladane guda biyu da makaho da mai gani saboda haka shi mai ganin shine Bilal to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun je kiran sallar Bilal to kiran sallar Bilal kai hana ku komi kai hana ku cin abinci kai hana ku shan abin sha ku ci abincin ku ci abin sha domin Bilal yana kiran sallah da daddare ne lokaci bai ba ma'ana mi shi ya sanya yake cewa as-salatu khairun minan nawm ma'ana yana fadakar da mutane to ku tashi ku shirya ku tashi ku bauta wa ubangiji ku tashi lokaci ne na karbar addu'a yanke barcin tashi ga ubangijinka yazo yana neru yana sauraron ka yana ina mai roko a biya masa bukata ina mai wata bukata ina mai neman agaji ina mai neman tsari a wannan lokaci idan ka dace kai da ce ka tashi ka roki ubangiji sai ka samu biyan bukata to saboda haka shi ya sanya manzo Allah ce Bilal shi yake yin kiran sallah da daddare kuma Bilal shi yake yin as-salat wannan shine sai ya tabbatar mana da cewa as-salat kenan ana yin ta ne dan a fadakar da mai barci ya tashi kana cikin barci ne a ce as-salatu khairu minan nawm tashi dan uwa sallah ta bi wannan barci naka kuma da daddare yake kenan kowa ya shirya tashi bauta wa Allah subhanahu wataala shine ma'anar as-salatu khairu minan nawm tashi daga wannan barcin sallar ta bi barci to sai manzo Allah ya ce idan kuka ji kiran sallar Bilal to kiran sallar Bilal kai hana ku komi ku ci ku sha domin shi daddare yake lokacin sallah bai ba alhijr bai kito ba amma yace idan kuka ji Abdullah ibn Maktum shi kuma yayi kiran sallah to saboda haka ku yanke ci ku yanke sha yanzu gari ya waye ma'ana alfijir ya keto lokacin sallah yayi me yasa yace domin shi mutun ne makawo baya gani kenan sai in alfijirin ya keto ne sai a ce mishi tashi tashi Abdullahi to lokaci yayi sai tashi ya kira sallah to shi kuma Abdullahi bayin as-salatu Bilal kadiba ruwa duk gabaki dai Bilal shi ne yake as-salatu shi ko manzo Allah ya ce to Bilal yayi bishiya da ce da daddare yake ashe kun ga as-salatu a cikin dare ake yin ta sabanin kun ga yau da muka samu kuma sai gari ya waye al-fijr ake to ake yin ta a wannan ya saba wa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda sunna ne za a yi to as-salatu cikin dare ake yin ta kuma ana yin ta ne domin a tadar da mai barci ya tashi ibada shine kamar kana barci a ce wane tashi sallah ta ko wannan barcin naka shine as-salatu khairu minan nawm amma muzala ce idan ku ji Abdullahi ibn Maktum shi kuma to shi zai ku yanke komai domin shi yanzu gari ya waye kenan yanzu ba ci ba sha saboda haka ka mai azumi yanzu azumi sai ci gaba to saboda haka shine mala yace wala yu'azzinu lis-salati qabla waqtiha illa as-subh ba amma wata sallah kira kafin lokacin ta shiga sai sallar asuba kadai fala ba'sa an yu'azzana laha fi sudusil akhir to saboda haka ita wannan sallar asuba babu lifi a sudusi na karshe min al-layli na dare ake kira sudusi na karshe ma'ana mi ka raba dare shidda shi ubangiji yana saukowa duniya ta mu a sulusin dare na karshe idan an kasa dare uku to kashin na karshe a shine Allah yake zuwa ya ake gane kuma ma'ana lissafa tsawon dare shine daga fadawar rana ma'ana fadawar kaskon rana sai ga diba ran kaskon rana yana fadawa a karfe nawa mukaddara yana fadawa a karfe 6 da rabi kaddarawa ce fa to yanzu kenan dare ya shiga karfe 6 da rabi alfijir yana fitowa karfe nawa sai mukaddara yanzu shi kuma alfijir yana fitowa karfe 5 da rabi kenan sai mu doki daga karfe 6 da rabi zuwa karfe 5 da rabi na asuba awa nawa zai babu kuna fahimta kenan yanzu mun lissafa awa nawa zai babu mun lissafa daga karfe 6 kenan disuiter ko daga disuiter trant zuwa sankyar trant mukaddarawa ce zan mukaddara yanzu rana tana fadawa a disuiter trant albijir yana ketowa a sankyar trant to yanzu daga disuiter trant zuwa sankyar trant awa nawa zan samu awa nawa 10 chip to awa 10 wani yace awa 10 to wannan awa 10 chip din sai mu divize inda partuwa sai ba mu awa nawa minti nawa zai ba mu eh abarta a 10 yanzu shi da muka divize partuwa uku da nawa eh uku da rabi ya kai uku da rabi ya kai awa uku da rabi baku da calculator suka to yanzu mu kaddara to ya ba mu awa uku eh yawa yanzu dai to mu kaddara tun da mu estimation ne zami da disuiter trant zuwa sankyar trant mu kaddara to mu samu awa 10 in muka yi divize su partuwa to mu kaddara ya ba mu awa uku da rabi kun gani awa 3 da 20 to ya ba mu awa 3 da minti 20 ko awa 3 da minti 20 to daga disuiter trant muna so mu samu awa 3 da minti 20 zuwa karfe nawa ne disuiter trant disuiter trant awa 1 ko disuiter trant venter trant awa 2 ko venter trant benti na 30 awa nawa uku ko kenan ko ai muka kara minti 20 kenan benti iner 50 kun gane a bisa lissafi haka ne ko to mu doki benti iner 50 to shine sulusin dare na farko to kuma wannan shine lokacin sallah na mu lokacin sallar isha'i muktari duk lokacin duk mun baka samu sallah ba inda bata wuce wannan lokacin ba har zuwa banti inar trant to kai sallah al isha'i a lokaci an gane shine sulusun farko na dare to daga banti inar sankant sai mu saki samu wata awa uku da kenan banti inar sankant bandiozer sankant ventroiser sankant sai kuma mi 0r sankant ko zuwa 0r sankant ko awa nawa uku sun samu kenan 0r sankant ko baka ba to shikenan shi kuma bakin 0r sankant shine kuma yin sulusun dare inda ya kai uku to shine sune sulusun dare na tsakiya kuna babida to daga 0r sankan zuwa albudo alfijir shine sulusun dare na karshe to daga wannan lokaci ne ubangiji yake zuwa ina ina mai roko ina mai addu'a ina mai kaza duk abiya masa bukata har alfijir yake to ina ba ta amfanta to wannan shine aka ce maka sulusun dare na karshe an gane sulusun dare kenan a kasa dare uku kashin karshe shine sulusi sulusul akhir shine sulusin da ubangiji yake sumkowa wannan duniya ta mu to anan sai mala yace fala ba'sa an yu'azzina lahafi sulusul akhir to ita sallar asuba ai mun ce ita ce ake ma kiran sallah lokaci bai shiga ba ko wanda kuma yin haka sunna ne in ana yin ta to wani lokaci ne ya dace a kira wani lokaci ne ya dace a yi kiran sallah na farko na sallar asuba kuna fahimta shi ne sai aka ce sudusin sudusi kuna gane sudusin karshe ba sulusi ba shi sulusi shi ne enka enciyar barakallahu fiki enciyar kuna fahimta, sulusi shine enciyar, to wannan ciyar na ƙarshe, enciyar na ƙarshen dare a shine Allah yake zuwa. To ita kuma sallar asuba ana so a yi mata kira asudusi, shi kuma sudusi NCZM, a NCZM na ƙarshen dare kenan. Yanzu Allah misali ba mun ce Jesuita Trent ba zuwa Sankara Trent ko Jesuita, kuma sai mun yi DBZN su Parsis, kuna gane, sai a yi DBZN su Parsis awa ɗaya da minti nawa, da minti 60 a abu zai kai da minti 60 ba ko, sai da can awa uku ne da minti 50 ko, awa uku da minti 50. To yanzu muka yi DBC ta part ba part 2 a awa 3 da minti 50 da minti 45 bai fi haka ba, awa 1 da minti 45. To yau wato mu daga awa 1 da minti 45 ko da minti 50 da minti 50 da 5, to shine kenan sai mu yi IDBZ in wannan RN diesel, sai IDBZ in ta fara 6 can ba mu yi IDBZ ta fara 2 ba, shine in ana son sulusi ko, in kuma ana son sulusi sai IDBZ in ta fara 6. To awa ɗaya ta ƙarshen to ita ce za a yi kiran sallah, kuna fahimta, ita ce sudusi, to ta ƙarshen ita ce sudusin ƙarshe. To a wannan lokacin sai ake so a kira sallah domin duk mai barci sai tashi, domin ka samu damar in ma kana da buƙatar wanka kenan sai ka je ka yi wanka, in kana buƙatar sai an ɗumama, lokacin sanyi ne an ɗumama ruwa, an ɗumama a je a yi wanka, to kuma sai a zo a ci gaba da ibada, a shiga kiyamun layli, a shiga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci, sannan kuma an faɗakar da duk mai barci. Ina ba ta fahimta, ka kenan an ƙara rage mishi, ba a shiga lokacin shi ba da yawa ba. To wannan shi ne lokacin da ake so a yi kiran sallar asuba. Wal azanu to yanzu da mun ji hukuncin kiran sallah, mun ji hukuncin ikama, to yanzu za a bayyana mana yaya siffar kiran sallar yake, tunda daman ci aka ke a sanarwa mutane lokacin sallah amma da wasu lafuzza na musamman, wasu lafuzza ne to ga su, shine mutum ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yace to summa turaju bi arfa min sautika awwala marratin fatukarriru tashhuda taqulu ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. فإن كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا تقول ذلك في غير نداء الصبح،
saboda haka yace kiran sallah
shine Allahu Akbar Allahu Akbar, wannan sai ka muna siga guda ta tarbiyi, domin kiran sallah kala biyu ne, yanzu sai ka muna kalar guda, wacce kala guda ce ita ce ta tarbiyi. Ya ne tarbiyi? Shine wannan ya kama wani aglabiya daman shi muka saba yi, shine da dan in yazo sai ce Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wannan mutum sai a hankali, to can kuma sai mutum baya gama haka yace summa turaju bi arfa min sautika awwala marra fatukarrir tashhud, yanzu kuma sai ka sake memetawa da sauti mai karfi, sai ka sake memeta tashhud kenan. Kun ga anan shine kenan an yi tashahudu guda hudu, shine ake kira tarbi. To wannan shine kala na farko kiran sallah mai tashahudi guda hudu, kun gane? To shine ake ce mishi mai tarbi. An bambace shi ko an sake bimita? Shi asali idan ladan ya zo sai ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar, ko ga ya daga murya ko ya ji ko, to a gas sai ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kun ga sona so bibi ko? To yanzu kuma sai sake yace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah, kun ga yanzu ya mai sake mai bita so nawa? Hudu ko? Kuma sai sake ashhadu anna Muhammadan ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenan anan yayi ashhadu an la ilaha illallah so hudu, yayi ashhadu anna Muhammadar Rasulullah so nawa? So hudu. Amma na farko sai yi shi da sauti a ƙasa, na biyu shine sai daga sauti, to shine wannan kiran sallah ake cewa mai tarbiyi. Amma kun ga kabbara biyar raka ake, an gane? Kabbara biyar raka ne kawai, yazo ce Allahu Akbar Allahu Akbar kabara biyar kawai, shine sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma wajen shahada shi to sai ayi hudu. To sai dai anan a bambanta da yawa ladane suna kusa mai kiran sallah ka jace Allahu Akbar Allahu Akbar, a ka'ida lezon in wannan ya zakai Allahu Akbar Allahu Akbar, sai ka daure wacce rawun sai ta daure labun din. Da yawa sai ga wajen kiran sallah la la ilaha a can wajen karshe Allahu Akbar Allah, sai ka ce Allahu Akbar Allah, a sai ka daure wacce Allahu Akbar Allahu Akbar, musamman wajen kiran sallah mai raka'a mai kabara hudu, mutane suna kuskuren nan. To wannan mai kabara biyu gashi yadda ake, yanzu kuma sai mai kiran sallah mai kabara hudu, shi kuma shahada sai ta zama guda biyu, shi ne mutum yazo sai ce Allahu Akbar Allahu Akbar, ga kabara nawa ne? Biyu. Sai mutum ya ce Allah
الله أكبر الله أكبر كبر أنواع
هدو
تكون شيني مي كبر هدو to shi wannan ba a yi mishi shahada a ƙasa ba a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shi wacce wanda ake mishi shahada shi kabbara biyu ne ake shi ina ba ta fahimta kenan sai ka mishi wacce kabbara biyu za a yi masa sai a yi shahada hudu shi kuma wanda za a yi mishi kabbara hudu sai a yi shahada biyu so sai mutum ya tafi da shi haka ashhadu an la ilaha illallah har ƙarshe to wannan sune ruwaya siga guda biyu ta kiran sallah to sai kuma wajen kurakurai da ladanai zakai mutun yazo sai kaji maimakon ce Allahu akbar sai mutun yazo sai ce Allahu akbar shi yana ga yayi gwaninta to kuskure ne mutun yayi mana ya sanya alif ta tambaya in kace Allahu akbar to yanzu tambaya ce kake maimakon kace Allahu akbar Allahu akbar kace Allah mai girma Allah mai girma amma da kazo kace Allahu akbar to yanzu tambaya ce kake wai shin kwa Allah nan ko babba ne kaga yi barna ko bai ba haka wajen ashhadu an la ilaha illallah wani zaka zuwa su dangwaninta sai ka jije ashhadu an la ilaha illallah in kace ashhadu an la ilaha illallah to kana cewa na sheda babu abu bauta da gaskiya sai Allah amma da ka zo ka ce a shahadu Allah to tambaya ce kake wai shin zan shaida kwa kago ya zula ai kwa ba ko bai ba a shahadu shin zan shaida cewa Allah ilaha illallah cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kaga tambaya ce kake kenan kaga mutun ya mutu yana haka kullun tambaya kake shin ka shaida kwa ashe ka mutu baka shaida ba kana Allahu akbar shin kana tambaya ne shin ku Allah babba ne in kana so ka gano kuma gaskiyar wannan magana koma cikin alqur'ani zaka ga Allah subhanahu wataala yayi wannan tambaya Allahu azina lakum gashi na cikin Allahu shin Allah ne muku izinin kaga can kuma wajen fir'auna ce al'ana wa kada asaita ina fata an fahimta kun ga wannan shine ake ce mata hamzatul istifham ga ka'ida daliban ilimi sun sani ina ce hamzatul istifham hamza ce ta tambaya to ita ce ka sa a sunan Allah ko ita ce ka sa a sunan shahada to kuma yanzu tambaya ce kake kenan baka kaskata ba ka kai kuma ba haka bane ba to wa iyaz billahi ayan uwa da yawa ladanai ana son samun ladan kuma ladanci yana da lada domin zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ladanai sun kowa tsawon wuya a ran tashin kiyama in ka ga masu dogawan ya san talele mai kyau a ranta shi kyama su ne ladanai amma ladanin da ya tsaya ya yi a bisa ikhlasi da kuma ilimi ya yi abin a kan a karance da ilimanci ba irin yadda malam bahaushe yake cewa ladan kai kai kanka da kanka a galabiya wani ƙasa hausa ladan kai kai kanki da kanki me ake nufi baya zuwa aikin lada ne to amma maimakon ya je ya zamna ya ɗauki littafi gaban malam ya sanya ya koya da kyau don ya zo ya samu wannan garabasa a kawai shi da kanshi kawai ya ji ana yi kawai ya ji tsawon ladanin garinsu yadda yake salo na ayyana sala to shi ma kawai sai ya ci gaba haka shi kawai bai sanya ya daidai yake da sauransu ba kawai ya taso ya ji shikenan
to ya kamata mu yi kokari, ladanci abu ne mai kyau. Haka kuma akwai kurari kare suna nan da yawa, amma mu fadi wanda aka fi sawa. Bayan wannan sai ka ji kuma ta ce Allahu akbar akbar, maimakon akbar akbar shine Allah babba. Amma idan ka ce akbar, to ma'ana akbar ta zuba babbar ganga. Ka ce Allahu akbar, to ma'ana ka ce Allah babbar ganga. Wa iyazu billah, wa iyazu billah, domin akbar babbar ganga irin tike kenan ita ce akbar. Kina kaga da yawa mutun garin neman lada sai samu wa iyazu billah sabanin haka. Haka kuma wajen hayya ala sala, hayya akwai shadda akan yawun ne, hayya hayya shadda ce akan abu, mana hayya toho iyo gaugawa shine mana hayya. He ka sa shadda sai an sa karfi akan yawun ne, hayya hayya ala sala, hayya ala sala. Amma sai ka ji mutum yace ha, kage shi ya kara mata wata alif, hayya ala sala, to kaka bata ma'ana hayya, ba hayya ne ba, hayya ma'ana taho iyo gagaya shine ma'ana hayya, ba hayya bane ba. Kuskure ne mutum yazo ya ce hayya ala sala'a, ma'anarsa hayya ala sala. Bayan shi ma kuma as-sala'in sadun ce, sadun tana daga cikin harufin shamsiyya ko ko ma ta jibi da karanta sadun tana cikin harufin shamsiyya. Shin harufin shamsiyya ba a faɗin alifin su, amma sai ga ne ce hayya, wani ya ce hayya alal sala, ba alal sala ne ba, babu alal sala, alas ba alal ba, hayya alas sala. Wannan alamun in ba a faɗinta ba a karanta ta, saboda lamun shamsiya ce, hayya alas sala, hayya alas swadun ce. Amma sai mutum ya ce hayya alal sala, hayya alal sala, alal sala kai kuskure ne, hayya alal fala. To al fala ita ce ake shi, ita kuma lamul qamariya ce, to ita nan ake shin lamayin ta, hayya alal fala, alal fala. Amma ita as-salat ita kuma ba a jin lamunin ta, ita wannan ana jin lamunin ta, ita kuma ta ba a jin lamunin ta. To ya kamata ɗan uwa da yawa ladanai masu sallada mu yi kokari mu gyara, gyara kayanka, baya zama sauke mu raba, rusunawa wada bai hana ka tashi da ladanka, ma'ana dan an gyara maka yi kokari gyara dan ka samu ladan. Ladanci yana da lada, yana da falala mai yawa. To amma idan an yi shi a bisa tsari na karantarwa ta manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to saboda haka ƴan uwa waɗannan kaɗan daga cikin kurakure da yawa masu kiran sallah suke yi, mu yi kokari mu gyara, mu yi abinci in su domin mu samu lada. In kana yi da kuskure to mutum ba zai samu lada ba, maimakon ya samu lada ma to kuskure zai samu, zunubi zai samu, wani ma ya hudda mutum daga cikin musulunci ma. Tunda yanzu ka dawo kana tambaya shin zan shaida Allah ko babba ne, ai kaga mutum ko kuma jin zan shaida cewa babu abu mota da gaskiya sai Allah, a'a ko kuma ka ce ko Allah nan ko anya babba ne kwa, shine in ka ce Allahu akbar shin kana tambaya anya ko Allah nan babba ne, a shahadu shin ko zan shaida cewa babu abu, to kaga akwai matsala. Ai mutum ya mutu kullun yana taraddadi, kana taraddadi ashe kullun har baka shaida ba, da shekarar shekaru baka shaida ba, kana tambaya ne. to Allah ka ba mu ikon gyara. To wannan shine nau'i na kiran sallah, kenan kala kiran sallah da kuma kurakure da ake da ya kamata mu gyara. Yan kadan daga cikin bayanai abu da muka sani. To shine sai mallaci ya ce fa in kunta fi nida'i subhi, idan ka zo in kiran sallar na sallar asuba ne, zidda hahuna, sai ka kara a wannan gurin. Mi zaka kara? Sai ka ce as-salatu khairum minan nawmi, as-salatu khairum minan nawmi. Akwai wanda zaka ce minan nawm, as-salatu khairum minan nawmi. As-salatu ba mutun zai ce ba al-salatu ba, a as-salatu ma'ana salla tafi barci alheri, eh mai barci tashi. La taqul zalika fi ghairi nida'i subhi, malaci to kada ba za a ita wannan as-salatu khairu minan nawmi ba a fadanta a ko ina sai a san kiran sallar asuba kadai. Kunga wannan sheke ƙara nuna mana ashe da masu barci ake, domin wani lokacin asuba shine lokaci ne na barci na mutane. To kuma sai malaci sai mutum ya ci gaba ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah marratan wahida, shi kuma sai ka faɗa sau ɗaya. To wannan shine a takaice kiran sallah, ma'ana ana kiran sallah da lafuzza keɓantacce wadda shari'a musulunci ta shar'anta. Wal iqamatu, ita kuma iqama witrun, ita kuma witri ake yi. Ita ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamat as-salah, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Wannan kun ga mazhabin malikiya ne, sai su kalkamati so su yi ga guda daya. Amma na sunna wanda yafi inganta shine qad qamat so bi ake ruwaya da tafi inganci. Ina ba ta malinta qad qamat so bi, qad qamatis salatu qad qamatis sala, kuma anan ne wajen qad qama in ana kira da iqama, kun kuna zaune ba tashi ake ba, abin da yake a sunna da mutum ya ƙara samun ladan sunna. Da ladan ya fara ta da iqama, to saboda kuna zaune sai ku yi zaman ku ba a tashi, sai ladan ya ce qad qamatis salatu, da ya ce qad qamatis sala, to a lokacin nan kowa sai ya tashi sai a daidaita sau. Wannan shine sunna, ina ba ta fahimta. In aka yi haka an samu karin lada akan lada, ka ƙara samun ladan sunna na koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan ba a ba za a ce musu ba kuskure ba ne ba, ana iya yin sabon. Amma ala misali yanzu muna zazzaunan nan, ille ka to bai kamata ba a ce mu tashi kawai mun bari mu zauna sai ladan ya kama ya ta da iqama da ya zo a ce qad qamatu sai a tashi. Ina ba ta fahimta. To muka yi haka ko mun ƙara samu ladan sunna, wannan shine sunna. An gane? In kuma aka tashi aka yi ba wai an kuskure ba, kamar da ba kuskure ba ai laifi ba, sai dai ko ba a samu ladan wannan sunnar ba. In an ce kuskure ma'ana abinda za a samu zunubi, a'a ba za a samu zunubi ba, ma'ana mi ba mi abinda yake mustahabbi ba, ma'ana ba mi abinda za mu samu ƙarin wani lada. Ina fata fahimta. Kun fahimci tambayar shi dai? Tambayar daidai ce, amma ba a ce mishi kuskure duk da ba laifi ba. An ce abinda ake kuskure kenan za mu samu zunubi, a'a ba za a samu zunubi ba, dan mutum mun daidaita sahu ko kuma mutum ya tashi ka an fara ta da iqama ba, a'a babu wani zunubi da zaka ke da shi, sai dai kawai baka zaka samu ladan wannan ba. Kuma shi ana ga wanda yake zaune ne, wanda yake tsaye da mun, to ba ce ma yi wannan ba. Ina fata fahimta. Kenan kana tsaye ake tada ta da mu kai babu wani wannan ba, wanda suke tsaye sai su daidaita. Amma wanda yake zaune aka fara ta da iqama, to in son samu ne kai tashi sai ya bari sai an zo qad qamati. Ina fata fahimta. Yawwa.
kenan dan mu gane kenan kada kaga dan wani aikata ga yayi laifi ba yayi laifi bane ba a sai dai kawai ya rugo in ka zauna kai haka in ka ƙara samun lada kai su kafi shi da ladan sunna ta wannan tabbaka mana koyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata fahimta kenan yanzu duk kun samu lada daya kun bi liman daya kun samu lada daya to saboda haka amma shi da aka zo dan kada kamatu bai tashi ba sai da aka zo ikama yana zaune bai tashi ba sai da aka zo kada kamatu sai tashi kai kuma da aka fara sai ka tashi to kaga shi ya samu ladan wannan sunnar kai baka samu ladan sunnar amma sallar ku duk tayi kenan a wajen ladan sai tsire maka da ladan wannan sunnar ina fata an fahimta kawai shine babban ci ina fata an gane kai wasu te kamar wadan mutun ya yayi laifi da sauransu a an fi so mustahabi ne in kuma muka tashi muka jira to mutum ma ba laifi muka yi ba insha Allah amma dai ma'ana wannan dan buri mata da yawa in kana zaune yi kokari samu wannan ladan sunnar kawai insha Allah to mun zo karshen babu ko lokaci kuma yayi yau wato kenan kaya ya tsinke a gindin ka ba mun zo karshen babu kuma lokaci yayi sai mu kwana a nan insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kuma a sati sababi na gaba to da fata muka ta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya yafe mana bukatocin mu na alheri Allah biya mu da su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ki babu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ki babu zuwa guje mata wa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh